إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar Laraba ce wadda ta daidai da 26 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1430 daidai da 16 ga watan September shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyu daga cikin jerangiyar karatutukan littafin al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Saurat at-Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wataki da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun fara muqaddimar wannan littafi ne a yadda muke bayyana tarihin al-Imam at-Tirmidhi wanda har zai kai mu zuwa ga tarihin yadda tsarin rubutun littafin nashi yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun fara bincike dangane da aqidar al-Imam at-Tirmidhi dangane da mas'alolin al-asma'u was-sifat mas'alolin da suka shafi sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki game da aqidar magabata da kuma irin juyin juya hali wanda ƴan baya suka tashi suka yi dangane da musu ko ƙaryatawa ko ta'wili na wasu sifofin Allah madaukakin sarki a inda muka fara jin ainihin cewa lallai dai al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito hadisi a cikin littafin nan nashi a lamba ta 670 dangane da cewa إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره الله مدوكاكين سركي yana karban sadaka ya amshe ta da hannun shi na dama sa'annan ya tarbiyanci wannan sadaka ga daya daga cikin ku kamar yadda dayan ku yake ainihin wato renan dokin shi to muka ji al-Imam at-Tirmidhi bayan ya inganta wannan hadisi sa'annan ya bada labarin cewa Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma ta ainihin ruwaito irin wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kuma an samu malamai masu yawa kwarai da gaske waɗanda suka yi bayani dangane da cewa riwayoyi ire-iren waɗannan da makamantan su to abin da yake daidai shine a gudanar da su kamar yadda ainihin wato suka zo ba tare da an yi ta'awilin su ba kamar hadisan da ke bayani akan cewa kowane ƙarshen dare Allah madaukakin sarki yana ainihin sauka daga sama 7 zuwa sama ta 1 yana cewa wa zai bauta min in karbi bautar wane ne zai roke ni in karba in biya mishi ainihin bukata malam yace malamai suka ce waɗannan irin hadisan lallai ne ai imani da su a amince da su kamar yadda suka zo kar a kawo wani rudani a saka ainihin a cikin kwakwalwa kamar yadda ba shi cikin ainihin wato sunna a ce to yaya Allah yake sauka din yaya hannun Allah yake yaya zuwan Allah zai kasance a ranar alkiyama to a yau zamu tashi daga gabar da malam ke cewa haka za ruwaya an malikin haka aka ruwaito daga malik wa sufyan ibn uyayna wa abdullah ibn mubarak annahum qalu fi hadhihi al ahadith haka aka ruwaito daga imam malik da sufyan dan uyayna da Abdullahi dan Mubarak suka ce dangane da ire-iren waɗannan hadisai amir ruha bila kaifa ku gudanar da waɗannan hadisai ba tare da kun binciki kaifan nuzul yaya Allah yake sauka kaifal maji da aka ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to kar ku ce yaya zuwan zai kasance in aka ce hannu game da Allah madaukakin sarki kar ku ce kaifa yaya ka siffanta mana a'a aka ce kar ayi haka a gudanar da su kamar yadda suka zo wa haka za qaulu ahli al-ilm min ahli sunnati wal jamaa haka nan dukkan malamai daga cikin ahli sunna wal jamaa haka suka ce duk wani hadisi ingantacce da yazo dangane da siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki ko ku duk wata aya da tazo tana siffanta Allah madaukakin sarki a gudanar da wannan hadisi da wannan aya kamar yadda suka zo ba tare da an kwatanta ba wa amma jahamiyya amma su jahamawa ɗan kala kato waɗanda ba su yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, waɗanda suke ainihin inkarin duk wata siffa da ta zo daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki, fa ankarat hadhihi riwayat, sai suke musu waɗannan riwayoyi, wa qalu, sai suka ce hadha tashbihun, ai wannan kwatance ne kuke kwatanta Allah da halittun shi. Wa qad zakara Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabihi, الامام الترمذي yace ai Allah a wurare dawa a cikin littafin shi ya bayyana al-yada, ya fadi hannu, was-sam'a, Allah ya fadi ji, wal-basra, Allah ya fadi cewa yana gani, fata'awwamat al-jahmiyyah hadhihi al-ayat, sai aka samu ɗan kalakatu sai suka ainihin murde ma'anar waɗannan ayoyi, fa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, sai suka rinka fassara waɗannan ayoyi da fassarorin da ba haka nan malamai ƙwararru game da ilimi suka fassara ba. Wa qalu, su ɗan kalakatu suka ce inna Allah lam yakhluq adama bi yadihi, Allah bai halicci Adamu da hannun shi ba, tare da cewa shi Allah a cikin Alkur'ani a wurare burjik yana cewa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, me ya hana ka ya kai Iblis ka ainihin yi sujuda ga Adam wanda na halicce shi da hannayena, haka Alkur'ani yace. Hadisai sahihai cikin sahihul Bukhari da Muslim da musnadul Imam Ahmad da sahih na Ibn Hibban da sahih na Ibn Khuzaima da wannan littafin da ke gabanmu, littafin Al-Jami'u Tirmidhi, suka tabbatar da cewa inna Allah khalaqa Adama biyadaihi, Allah ya halicci Adamu da hannayen shi guda biyu, wakilta yadar rahman yamin, dukkan hannayen Allah gaba ɗaya guda biyun dama ake ce musu, ba a cewa dama da hagu, a'a mu ne muke da dama da hagu, Allah duka hannayen shi guda biyu dama ne. Hadisai sahihai sun tabbatar da haka, ayoyi garan da gangariya a cikin Alkur'ani karara sun tabbatar da haka. Amma ku ji Tirmidhi yace, sai in kalakatu suka ce inna Allah lam yakhluq adama bi yadihi, sam Allah bai halicci Adam da hannun shi ba. Wa qalu, sai suka ce inna ma'ana al-yadi ha huna al-quwwa, abinda ake nufi da ainihin al-yadu anan shine karfi, sai suka dauki ma'anar yadu, sai suka bada ma'anar aidi, was-sama'a banaynaha bi aidin, sama mun halicce ta bi aidi, menene aidi? Karfi. To anan baya nufin ainihin kuma hannu. Adamu kuma Allah madaukakin sarki ce khalaqtu bi yadayya, da hannayena. Kaje ka karanta littafin Kitabut Tauhid na Imam al-A'imma al-Imam Abu Bakar ibn Khuzaima, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, yace da Allah ya so ai da sai yace ya halicci Adamu da ainihin karfin shi, kamar yadda yace ya halicci sama da karfi, dan haka kowanne a aje shi a idda yake ba tare da ainihin an murde ma'anar kowanne ba, kowanne a fadi yadda Allah ya fadi. Nan Allah ya ce ya halitta bi aidi, nan kuma Allah ya ce ya halitta ainihin bi yadayya, to sai a tsaya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi ba tare da ta'wili ba. Amma cewa wai ma'anar yadu al-quwwa, wannan kuma tahriful kalimi an mawadhihi, an canza magana Allah daga yadda Allah ya aje ta. Wa qala Ishaq ibn Ibrahim, al-Imam Ishaq dan Ibrahim shine aka fi sani da Ishaq dan Rawiya, yace إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي، أي إذا متون يتي هن الله كمر هنونا تشيني إذا أتي يا كمن تألا ده لتا، أو مثل يد وكما إن يتي هن الله إرن هنونا لكو إرن هنونا تشيني يا كمن تألا ده لتا، أو سمع كسمع وكما يتي جن الله كما جن وانني، أو مثل سمع وكما إرن أينه واتو جن وانني. To anan sai a ce wane ya kwatanta Allah da halitta. Fa idza qala sam'un ka sam'in aw mithlu sam'in, idan mutun yace jin Allah kamar jin wane ne ko jin Allah irin jin wane ne, fa hadha tashbihu, to wannan ce kamantawa. Wa amma idza qala kama qala Allah yadun wa sam'un wa basrun, amma idan mutun yace Allah na da hannu, Allah na ji, Allah na gani, wala yaqulu kaifa, bai ce kamar kaza ba, wala yaqulu mislu sam'in, bai ce irin ganin kaza ko irin jin kaza ba, wala ka sam'in, bai ce kamar jin wane ba, fa hadha la yakunu tashbihan, wannan ba zai zama ya kamanta Allah da halittu ba wa huwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihi domin shi wannan mutun ya fadi ne kamar yadda Allah ya fadi a cikin littafin shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake irin Allah ne amma fa Allah ne ji ne Allah ne gani ne kenan Allah yana ji Allah yana gani amma ba kamar jin halittu ba domin jin Allah ji ne wanda yake ya dace da matsayin shi mu ku halittu jin mu ji ne wanda ya dace da kasantuwar mu halittu na kasassu to in ka kamanta Allah da ji irin namu halittu to ka na kasa Allah to Allah madaukakin sarki ya daukaka ya tsarkaku daga a ce siffofin shi irin siffofin mu ne mu halittu na kasassu wa qala bi isri hadisi abi hurairah at-tawil akwai wani dogon hadisi na al-imamu abu huraira wanda shi al-imamu tirmidhi ya ruwaito a lamba ta 2557 a cikin wannan littafi nashi to da imamu tirmidhi ya gama ruwaito wannan dogon hadisi sai ya ce wa qad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama riwayatin kathira mislu hadha ma yuzkaru fihi amru ru'ya anna an-nasa yarawna rabbahum wata rana ne sahabbai suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a daren 14 ga wata a zaune a cikin farin wata sai sahabbai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hal nara rabbana yawmal qiyama ya manzon Allah zai yi mu ga ubangijin mu a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wata kamar yadda ya zama yau a daren 14 din nan gashi nan cikakke ya bayyana gare ku kuna ganin shi idan kuna son ku kalle shi a yadda kuke cikin taro da cincirin dodin nan za ku turere ne wani zai ce wani ka kare min wani zai ce wani matsa mini ce a sai manzo Allah yake fa innakum kadhalika tarawna rabbakum yawmal qiyamati haka za ku ga ubangijin ku a ranar alkiyama hadha tashbihu ru'yati bir ru'ya ma'ana kamar yadda yanzu kuke zauna kawai kowa zai daga kanshi ya dubi inda ainihin wata yake haka a ranar alkiyama kowanne mumini zai daga kai yaga Allah madaukakin sarki ba tare da turereniya ba da imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisi shine sai ya ce wannan hadisi an ruwaito shi daga hanyoyi da yawa daga mutane da yawa waɗanda ke bayani akan cewa za a ga Allah a ranar alkiyama mumini za su ga Allah a ranar alkiyama na'am ayoyin alqur'ani sun tabbatar da haka wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki suna cikin haske da annuri a ranar alkiyama saboda za su ga Allah gaskiya ne ko kansulan anguwarku aka ce yau zai je ganin shugaban kasa ka dubi fuskar shi balle bawa ranar da zai ga Allah madaukakin sarki ya san babu kamar wannan rana a rayuwar shi dan haka duk fuskar da ta san za ta ga Allah a ranar alkiyama tana cikin kwarjini da haske da annuri ila rabbiha nazira saboda za su ga ubangiji Qur'an ya tabbatar da haka hadisi ya tabbatar da haka al'ummar musulmi gaba ɗayan su sun yi ijma'i akan wannan aqida cewa za a ga Allah ka karanta littafin sharhu itiqadi ahli sunnati wal jama'a na al-imamu abubakar al-lalika'i yace dukkan malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa sun hadu akan cewa za a ga Allah a ranar alkiyama haka mai littafin badu'ul amali yace yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali yace mu'mine za su ga Allah a ranar alkiyama idan suka ga Allah sai su manta da duk wata ni'ima kuma wanda suke ciki sai ce ya ku mu'tazilawa ya ku ɗan kalakatu da kuka ce ba za a ga Allah a ranar alkiyama ba ku kuka yi asara domin ku ne ba za ku ga Allah ba amma mu za mu ga Allah insha Allah ranar alkiyama wannan ita ce aqidar musulmi gaba ɗayan su shine al-imam at-tirmidhi da yazo karkashin wannan hadisi wato ina so ku gane yadda ake academic research academic research shine malami ne ake so ai bincike dangane da ayyukan shi malamin nan yana nan da rai ko ko ya rasu ana zuwa ne a bincike ayyukan shi da maganganun shi da rubuce-rubucen shi daga nan ake gane mecece aqidar shi menene mazhabin shi yaya ra'ayin shi game da kaza yanzu al-imam at-tirmidhi ya rasu fiye da shekara 1000 da ta wuce Allah ya gafarta mishi duk duniya yanzu imamu tirmidhi bai da dalibin da zaka je ka zauna da shi kace yaya halin malamin ka yake
duk duniya babu wata tashar talabijin wadda take da wani documentation wadda ta taba hira da Imam Tirmidhi, balle a ce aje a samu video tape din, aje a samu kaza, aje a samu wannan, don a ji wane ne al-Imam Tirmidhi daga bakin shi. To yaya za a yi a gane rayuwar al-Imam Tirmidhi? Shine sai aje a bibiyi littafan da Imam Tirmidhi ya rubuta, sai aje a lalubo hadisan aqida me yace game da su, sannan za a iya gane ina ne inda ya dosa. Haka ake yin bincike, jama'a. Nan ana koya mana yaya academicians, yaya malaman makaranta, yaya ɗaliban ilimi, yaya ma'ana mutanen ilimi, ahlul ilmi, how do they conduct their scientific research? This is a scientific methodology of conducting a successful research. Yaya ake bi a gabatar da research, a yi bincike wanda duk inda aka kai binciken za a ce lallai wannan yayi amfani da scientific tools, yayi amfani da scientific methodology, yadda ya samar da irin waɗannan accurate findings, yadda ya samar da waɗannan bayanai keke da keke. Shine sai aje a dubi hadisi kaza game da aqida me Tirmidhi yace, sai a dubi abin da yace, sai a ce to kaga mutumin nan aqidar salaf yake da ita. Sai a binciki hadisi kaza game da fiqhu, wanda malaman fiqhu suka ce bari a ga ina yakin kara, yana goyon bayan Imam Malik ne ko Shafi'i, ko ko yana nan akan manhaji na malaman hadisi, shine kawai zai karkata ne da inda dalili ya karkata. Da haka ake research, jama'a. Ba wai kawai aje a same ka ya za ka ce game da wane, ka ce wane da ya ki shiga kungiyarmu, ai wannan ya ridda, wannan kai you are a donkey, wannan kai jaki ne, ba kana research ne irin na malamai ba. Ko kun fahimta? Yanzu kun ga hadisi aka ɗauko, sai ake so a ji me yace game da hadisin. Sai aka ji yana cewa wa kad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama riwayatin kasira, an ruwaito hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, mislu haza irin waɗannan hadisai, ma yadhkuru fihi amrur ru'ya, hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta bayani game da al'amarin ganin Allah, cewa annan nasa yarawna rabbahum, cewa mutane za su ga ainihin ubangijinsu, wa dhikrul qadami, da kuma hadisan da suka ambaci ainihin wato kafa, ko kuma wa zakaral qadma, ma'ana da hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci kafa, cewa akwai hadisi sahihi, jama'a, yana nan cikin sahihu Muslim, yana nan anan cikin littafin al-Imam Tirmidhi, ya ruwaito shi imma da isnadi imma da ishara. Zamu zo mu bayanin wannan ainihin abin da muke nufi in muka faɗi cewa isnadi ko ishara. Allah madaukakin sarki a ranar al-Qiyama zai ainihin wato cewa jahannama halim tala'ati kintika kintika wuta jahannama, sai ta ce hal min mazid, ko dai akwai ƙari ne. Haka za ta yi ta cewa ko dai akwai ƙari ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai Allah ya ɗauki ƙafar shi sai ya ɗora a kanta, sai ta ce qatin qatin qatin, wato nacika nacika nacika. Yanzu wannan hadisi sahihi yana tabbatar da cewa Allah yana da ƙafa, mun yadda da shi. Yaya ƙafar take? Ba za mu ce ga yadda take ba. To tunda haka ne a ce ba kafa ba a ce iko, sai a ce a'a, in akai haka an canza maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. To tunda haka ne a ce bai da kafa, sai a ce an karyata kenan. To yaya za a ce sai mu ce a fadi yadda annabi ya fadi a take ta anan? Ya kar abin kenan, yadda annabi ya fadi tsaya anan, kar ka tsara gaba. Baka da wani abu da zaka ce bayan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, domin shi ake wa wahayi, inda ya tsaya ka tsaya, idan ka wuce shi to ka kade, idan ka gaza ka shiga uku, don haka ka tsaya inda ya tsaya da kai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Malam yake cewa to ire-iren waɗannan hadisai, wa ma ashbaha hadhihi al-ashya, da hadisai da hukunce-hukunce na siffofin Allah waɗanda suke kama da waɗannan, malamai duk sun ce an ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. To menene abin da malamai suka faɗi game da su? Sai malam yace wal mazhabu, kyakkyawar magana game da wannan shi haza, game da ire-iren waɗannan hadisai, inda ahlul ilmi, waɗanda suke a wurin malamai, min al-a'immati, daga cikin manya-manyan limamai, irin fatawoyin da suka faɗi, mislu Sufyan ats-Tsauri, kamar irin su Sufyan ats-Tsauri, wa Malik ibn Anas, da Malik dan Anas, wa Ibn al-Mubarak, da al-Imam Abdullah dan Mubarak, وابن عيينة ده الامام سفيان بن عيينة ووكيعٍ ده الإمام وكيع وغيرهم ده وأنسوا من يما لما أبن ده سكتي أنهم رووا هذه الأشياء سودس ما لما يسوسك رويتوا وأنا أينهم حديثي ثم قالوا سيسكتي تروى هذه الأحاديث وأنا حديثي ذا أرويتوسو ونؤمن بها كما سيما يدد سوك ما يدد سوكزو كنجا أبن ده من يما يما لما يسوك فدي إرنس إمام مالك ده إرنس إمام إسحاق da irin su Imam Ahmad ibn Hanbali wala yuqalu kaifa kar a sake bayan an ruwaito wadannan hadisi a ce kaifa yaya kafar Allah take yaya hannun Allah kar a sake ayo irin wannan tambayar wa hadha alladhi ikhtarahu ahlul hadisi wannan shine abin da malaman hadisi suka zaba su ma an yarwu hadhihi alashiya'a kama ja'at wadannan sifofi a ruwaito su kamar yadda suka zo a fade su keke da keke wa yu'manu biha a yadda da su wala ku fassaru kar a sake a fassara su ina ma'ana ka a fassara su dan kar wani ya fahimci kuskure jama'a yace to ai tunda an ce qadamu kuma ku rinka cewa qadamu ba haka ake nufi ba wala menene ma'anar tafsir albayan albayan shine ma'anar tafsiri ko wala ya'tunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira me ma'anar tafsir bayani to ka a tsaya yin bayani game da su ba wai wala tufassaru ai wala tutarjamu min lughatin ila ukhra ba la wala tufassaru ai wala tuwaddahu wala tushrah kawai yadda ka ruwaito su fada su haka inda Hausa ne aka zo kalqadamu kafa kai ma sai ka ce kafa babu sauran wani sharhi da wani irabi da wani dogon bayani ina fata an gane wala tutawahhamu sannan kar a kwatanta su a cikin kwakwalwa da wahami kar tunanin ka ya koma maka cewa a cikin zuciyarka kafa Allah iri kaza ce kar kai haka wala yuqalu kaifa kuma kar a ce yaya kafar Allah din take yaya hannun Allah yake ta yaya Allah zai sauka malam yace wa hadha amru ahlil ilmi wannan shine umarnin da malamai masu ilimi suka bayar allazi ikhtaruhu wanda su kuma malaman hadisi suka zaba wa zahabu ilaihi kuma suka tafi akan shi kar a sake ai wani cene nace yadda Allah ya fadi kai ma ka fadi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa sai ka ce ubangijinka zai zo a ranar alkiyama da mala'iku sahu sahu naka ce maka yaya zai zo sai ka ce a bai kwatanta yaya ba dan haka kar a tsaya wani dogon bayani in dai aka ce ubangiji zai zo a ranar alkiyama to ka a ce kaifa yaya sannan ka a sa wahani shine ka a dibi wannan zuwa irin zuwa governor da convoy din shi da shugaban kasa da nashi convoy din kar irin wannan tunanin ya shige ka na zuwa kai imani kai ka ja bakin ka kai shiru me yasa haka zaman lafiya babu dan haka su kansu yan bid'a sune khalaf suka ce mazhabu salafi aslamu suka ce mazhabin salaf shi yafi zaman lafiya inda aka tsaye da kai ka tsaya anan amma manhaji da mazhabi na khalaf to ba abin da ke ciki sun rudani shi yasa sai da Allah ya jarabce su mafi yawancin su da kafirci da rudani lokacin mutuwa saboda annabi ya gaya ma kaza an ce ka tsaya anan ka ce a kana so ka wana kwakwalwarka ka je ka gano kaza da kaza to garin haka sai ka bata mutum ya ka zo da shi garin da bai taba zuwa ba gari irin New York ko gari irin Abuja ko gari irin Ibadan me yawa me hargitsi me kwamata la aka ce ka ga nan eh to tsaya nan kawai shikenan sai ya kira dan tasi yace kai mu kewaya yawo da suka kewaya je ga wani wuri ana sha'ani kawai sai yace sauke ni nan naka tambaye shi a ina ka sauka zai iya jawabi to yanzu wanda yazo da shi ne ya ruda shi ko shi ya ruda kanshi shi ya ruda kanshi abinda shari'a ta ce maka kai imani kai imani ka zauna lafiya kar ka tafi wani neman hayaniya dan haka manhaji da mazhabin da muke bi sunan shi mazhabin salaf wanda bi yake ba mu da mazhaba kamar yanzu ni din nan ne yace ba ni da yare yo mafi karanci yaran da yaji ina yace ni yaran ne mama na akwai mutumin da a duniya bai ko kurma yana da yare ko kuwa so in ka ce mutum ba shi da mazhaba wato ka kawo rashin kan gado hatta Fir'auna yana da mazhaba hatta Iblis yana da mazhaba me mazhaba shine dole ya zama dan adam akwai wani abu da ya gamsu da shi ya yadda da wannan abun kuma yake tafiya akai shine mazhaba sai dai kawai kace baya bin mazhabarka kamar ka ji bai rabe na yar rabanci sai kace wannan bai da yare sai kace yana da yare amma baya yin naka amma an kace bai da yare to maganar da yake yi har ka gane cewa wannan bai rabe ne wannan bai rabe ne wannan inyamuri ne wannan bahaushe ne wannan ba nufe ne wannan ba fulatani ne ya akai ka gano cewa wannan ba fulatani ne ka je na fulatanci kuma sai ka da kace bai da yare a aka ce baya yin yaran ka bi kai dan haka in kace wai ba mu da mazhaba a mu mun ce muna da mazhaba ya sunan mazhaban mu ita ce mazhabar salaf to ga ce wacce ce mazhabar salaf sai ce ya ashe kai ba kai karatu ba da ka ne mu rikici wanda duk yake bai taba jin labarin mazhabar salaf ba kamar bahaushe ne shekara 60 a ibadan sai ce bai taba jin yarabanci ba bai taba jin ana yarabanci ba ko in ya murye je shekara 60 a Kano yace bai taba jin ana wani yare sunan shi Hausa ba zaman shi a Kano will be questionable ba a tambaya ƙarya ne ba a Kano yake zauna ba in dai har mutum ɗalibin ilimi ne ko malami ne zaka ce mishi mu muna bin mazhabar salaf ne sai ya ce a to shikenan ma'ana a wajen aqida duk abin da ya zo a Qur'ani da hadisi kun yadda a wajen bin fiqh kuma ba kwa bin Maliku ko Shafi'i ko Ahmad abinda kuke ji shine abinda ya tabbata a sunna eh shine mazhabin amma kace babu mazhabi to it doesn't make sense abin ba kan gado a cikin bayanin ka jama'a kun fahimci wannan da kyau ko dan haka jama'a wannan shine umarnin da malamai suka bayar sai ce allazi ikhtaruhu wanda kuma shine malaman hadisi suka zaba wa zahabu ilayhi kuma wannan shine mazhabin da suka tafi akai shine duk wani hadisi da yazo na kwatancan wata siffa ta Allah matakar ya inganta to a yadda da shi a yadda yake kar ai ta'awili ka a ƙaryata ka a kwatanta duk wata aya da tazo take siffanta wata siffa ta Allah a yadda da ita a yadda tazo ka a kwatanta ka a musanta ka ai ta'awili kar ai wani abu a yadda tazo a amince da ita wannan shine mazhabin malaman hadisi game da aqida wannan kuma shine mazhabin al-Imam at-Tirmidhi dan haka da Imam at-Tirmidhi da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Sa'id ibn Mansur da Malik da Baihaqi da Darqutni da duk waɗannan manyan malamai da kake ji su rubuta littafai kakkabin su mazhabin su kwaya ɗaya ne game da aqida inda Allah ya rufa wa duniyar ilimi asiri kenan babu wani dan bid'a wanda ya rubuta littafin hadisi da isnadi wanda ya samu karbuwa duk malaman hadisi ne ha yoyoshe za a ce kana sai da katankatan din omo kuma riga ka tafi ta kowa dauda zai yi ba su da suke ruwaito ayoyin da hadisan kuma su ruwaito ba su yadda da su ba dan haka ba a taba samu wani malamin hadisi ya fandare ba dukkan malaman hadisi aqidar su daya manhajin su daya mazhabin su daya dan haka waɗannan bayanan jama'a mun yi su ne a madadin Imam at-Tirmidhi kuma a madadin mu noma aqidan mu kenan mazhaban mu kenan game da ayoyi da hadisan sifat duk inda wata aya ta zo ta ce Allah yana da siffa kaza ko baka taba jin mun yi bayani ba to mun yadda duk wani hadisi wanda ya inganta ko baka taba jin mun yi sharhi akan shi ba ya zo da bayanin wata siffa sai ka ce ga aqidar su Albani kai daidai ba kai kuskure ba amma duk wata hayaniya da ta saba alqur'ani da hadisi kuma kai daidai in kace su Albani ba su yarda da wannan ba nan ma kai daidai abin da yazo a qur'ani da hadisi intact in its entirety to mun yarda da shi babu musun ko kwada babu wani hadisi da yazo wanda kwakwalwar mu ta kasa daukar shi babu wata aya kwaya dai wanda tazo da wani sako wanda muka kasa dauka Imam Shafi'i Allah ya gafarta mishi yana daya daga cikin a'immatus salaf min fuqaha al-muhaddisi ya karanto wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani ce mishi yanzu Allah gafarta mallan ka yadda da wannan hadisi yace kwarai da gaske kai imani da wannan hadisi ha sai Imam Shafi'i ya ga to abun ma kore ne ne ko latsi ne yace kai in karanta hadisin manzon Allah amma kana tuhuma ta wai na yadda da shi hadisin na manzon Allah ka gani na fito coci ne da janjani yace a'a yace ai hadisin manzon Allah ne na yadda da shi shi yasa Imam Shafi'i wata magana wadda kunne ya girmuka ka tsakanin malamai da daliban ilimi cewa dukkan wani hadisi wanda aka ji ya inganta a duniya Imam Shafi'i yake ya taɓa fatawa da shi ko bai taɓa fatawa da shi ba yace ya yarda da wannan hadisin kuma mazhabin shi ne yace kuma duk sabda aka samu wata magana da yayi wadda aka gwada ta tayi karo da wani nassi na hadisi yace a tabbatar da cewa wannan magana sanda yayi ta baya cikin taitayin shi ne hankalin shi ya kauni kafin psychologist sun ce a kullun ayini dan adam akwai minti 5 ko minti 10 wanda yake zama off yake samu wani temporary hauka haka psychologist suka ce yace to me yiwa a irin wannan dan lokacin ne wanda ya zama offline to shi ne wannan magana out of sense sai magana sai ta zama nonsense ina fata an gane Allah ya taimaka jama'a kun ji mazhabin Imam Tirmidhi ko game da me game da aqida da ayoyin sifat to lazimin wannan mazhabin ko shine lazimin sauran abubuwan masu sauki duk mutumin da kaji ya yarda cewa Allah yana saukowa daga saman 7 zuwa sama ta 1 kowanne dare kaji ya yarda cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da ido Allah yana da kaza duk waɗannan sifofi to wannan mutumin kai tsayin ka tashi ka ce ya yarda ƙarshen duniya Annabi Isa zai dawo ya yarda da Dajjal zai fito ya yarda da Ya'juj wa Ma'juj ya yarda da Dabbatul Ardi ya yarda da cewa rana za ta bullo daga yamma domin lazimin wannan aqidar da mu gama karatu akan ta to shine lazimi kuma ka yarda da waɗannan don waɗannan karamin alhaki ne in an gwada da waɗannan ko kun fahimci wannan da kyau domin waɗannan aqidojin da kuka ji mun tattauna akai akan su ne manya-manyan malamai suka sha wahala a duniya irin su Imam Ahmad ibn Hanbal kama a ce an ɗauro mutum tun daga Sokoto har Abuja a ce an ɗauro shi a mangalar raƙumi me yasa saboda ya ce Qur'ani magana Allah ne kai Allah ya rufa maka asiri an haife ka ma lokacin su Abubakar Gumi sun yi gyara sun yi good revolution sun gyara al'umma sun gyara addini har ma kai kana mamaki a samu wasu suna cewa Qur'ani ba magana Allah bane har gwamnati an taba kafawa a duniyar nan a Bagadaza wanda in kace Qur'ani magana Allah ne ran nan indai ba Allah ne yake ka ba a lahira zaka kwana Imam Ahmad ibn Hanbal yana can kauyen sa yace Qur'ani magana Allah ne aka ce wannan sai an kai shurin shugaban kasa ma amma gamar raƙumi aka dauro shi kamar Masara su biyu aka dauro da wani saurayi Nuh shekarar shi 22 ko da 5 shi Nuh kafin azo Bagadaza ya mutu kwana nawa aka yi akan hanya ba kwance su ba fa sai dai suna tafiya kawai a yayyafa musu ruwa a baki ba za a sauke su su yi wanka ko su yi sallah ko su yi wani abu ba a dan sun ce Qur'ani magana Allah ne wannan aqidar da kai a yanzu kana ganin to yaya ma za a ce an taba lokacin da wallahi duk Imam Shafi'i duk darajar shi sai da aka yi mishi burara sai da aka kulle shi a kurkuku Imam Ahmad ibn Hanbal kullun sai an fito da shi daga gidan maza an dake shi saboda ya kasancewa Qur'ani magana Allah ne Ibn al-Qayyim cewa in aka saki mace kalma daya aka ce an sake ta saki uku a lokaci guda yace saki daya ne dalili yace haka manzon Allah yi dalili ce ma'ana wahayi ne ya faɗi haka manzon Allah ne ya faɗi haka amma sai da aka kama shi aka saka shi a kurkuku kullun ranar kasuwa za a dauko shi a dora shi kan jaki ana dukan shi ana zagaya da shi layin yan tatta sai da kayan miya da wake ana cewa ku dudu wanda yace saki uku in an yi za a maida mace daya jahilai suna salati la ilaha illallah suna sallamewa waɗannan malaman jama'a waɗannan malaman su ake kira malamai na sunna su ne a immatul huda a immatul din suka tsaya suka kare mana mutuncin addini sunnatun min al-awwalin suna dawa a malaman da wa qalilun min al-akhirin amma a yanzu yan kadan ne annan dai ni na taba ganin kwaya daya shine Abubakar Gumi a dun Najeriya naga kwaya daya malamin da zai kace akan gaskiya keke da keke a kira ka a baka duniya gaba daya kace baka so anan muka zauna muka yi muku editing kasar din Malam Abubakar Gumi da yace gawan ya kira shi ya ce in kana son mulki za a baka in kuɗi duk abin da kake so ka faɗa inna ma abin da ake so irin karatun da kake dai kai shuru
yace a
to me kake so duk abin da kake so fadi za a yi maka yace a zauna da ni da waɗannan malaman ga wannan ga wannan is a simple as ABCD ga wa ga a zauna mana duk dan boko yana ganin aka ce a zauna to za a fahimci juna kenan kuma ga wan anan anguwar ga wan ya girma fa nan in ka tafi Lagos street kona ka ta farko da ake sai da jaridan nan nan ga wan yake koyin gyaran keke yana dan karami kafin ya shiga soja dan haka ga wan dan nan anguwar ne wa walidin wa ma walada dan haka ya san Hausa ya san al'adun Hausa yake to a zauna mana ya koma ya samu malamai da suka kawo kukan Abubakar Gumi a zauna mana sai suka ce a mun ce ka hana shi fadin abin da yake fadi ne yace a to amma ya ce a zauna suka ce ba za su zauna da shi ba to sai ga wan ya fara fahimta to akwai matsala a zauna ku ce ba za ku zauna ba yo ko a gidan soja da ake bindiga da bulala in an yi laifi ba ana zama a gano ya akai ba kafin ai bindiga da bulala a gidan soja a zauna balle ku malamai suka ce a ba za a zauna ba yace to shikenan da yanzu sai yace to sun ce ba za su zauna da kai ba yace to sai a banni in dora fadi ma'ana in ci gaba da fadin abin da nake fadi it's as simple as ABCD to waɗannan su ne wa qalilun min al-akhirin a ɗan baya ɗan kaɗan ake samu ba haka ba wani kujera hajji kujera umara sai canza yanzu sai ka ji fatawar shi duk ta canza ko kuma an kai shi Abuja an bude mai air condition ya ci cinya kaza shikenan an kawo 50,000 an bashi shikenan da ya da sai canza fatawa wa qalilun min al-akhirin wa qalilun min al-akhirin ibn al-jawzi yake cewa faqad kanu idha uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalil yace tun da irin waɗannan malaman ma ɗan kaɗan ne a da ibn al-jawzi yana faɗin wannan magana fa yau shekara 800 da mutuwa yace a yau kuma sun zama kaɗan din kaɗan malamai nawa ne suke iya katewa akan gaskiya cewa a bar gaskiya kawai ta yi aiki yace a to tunda dai jama'a ga abin da suke so a faɗa musu tunda dai mai mulki ga abin da yake so a faɗa mishi shikenan dai a zauna da kowa lafiya za a haɗu da rashin zaman lafiya a cikin kabari idan Allah madaukakin sarki ya fara cewa khuduhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuhu kama shi ku daure shi nannade shi a igiya ku saka shi a sarka ku jefa shi cikin wutar jahannama bi yadda da Allah ba yana wasa da ayoyin Allah dan haka jama'a kun ji aqidar salaf kenan wannan kuma ita ce aqidatul muhaddisina qatiba ka karanta littafin ainihin wato ash-shari'a na al-imam al-ajuri da sharh i'tiqad aqidat ahli sunnah wal jama'a talalikai ka karanta littafin aqidatut tahawiyya tare da sharhinta ka karanta dukkan littafai da malamai suka rubuta kama ainihin littafin aqida ta al-imam al-maqdisi da ainihin littafin al-asma' wa sifat na baihaqi da dukkan littafai zaka ga gaba ɗayan malaman hadisi aqidatu ahli sunnati wa aqidatu salaf wa ashab alhadith al-imam as-sabuni duk sun tabbatar da cewa wannan ita ce aqidar malaman hadisi kuma Allah ya rufa malaman hadisi asiri tun daga na farkon su har na karshen su zaka same su keke da keke aqidar su da in ba haka ba a duniya babu wadanda Allah ya bar aqidar su ta hadu haka har ɗan bid'a ash'ariyawa jiya muka fara gaya muku sai da suka fashe wadannan ash'aira kulladiyya wadannan maturidiyya dukkan su wurgin juna suke da cewa ɗan bid'a ne in ka dubi shi a haka suka fashe in ka dubi duk wani mubtadi'i sai da ya fashe malaman hadisi ne suke aqidar su ɗaya jal manhajin su ɗaya jal mazhabin su kwaya ɗaya rak menene mazhabin al-imam at-tirmidhi game da hadisan da suke magana akan fiqhu gashi malam yace mazhabuhu fi tafaqquh wa hal kana yantasibu ila ahad al-a'immati al-matbu'ina wa ya'khudhu bi aqwalihi wa ya'tamidu 'alayha malam yace mazhabin al-imam at-tirmidhi game da fiqhu shin al-imam at-tirmidhi ya kasance yana danganta kanshi ko yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin limamai da ake bi shin ko yana bin al-imam Abu Hanifa ko shi mabiyin imam Malik ne ko kuma mabiyin imam Shafi'i ne ko mabiyin al-imam Ahmad ne ma'ana shin Tirmidhi al-Maliki ne ko al-Hanafi ne ko al-Shafi'i ne ko kuwa al-Hanbali ne malam yace inna jami'a Abi Isa hasilun bi naql al-madhahib al-fiqhiyya littafin nan na al-imam Abi Isa wato al-Jami' al-Kabir yana cike da bada labarin mazhabobi na fiqhu wa aqawimis sahaba da maganganun sahabbai wat tabi'in da tabi'ai wal a'immatil arba'atil matbu'ina da limamai guda hudu nan wadanda ake bi sune al-Imam Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad wa ghairihim min ashabil madhahibil ma'rufa fi asrihi da ma wadansu malaman wadanda suke da mazhabobi wadanda an san su a zamanin al-Imam Tirmidhi kama al-Imam al-Auza'i kama Ishaq da Rawiya kama Sufyan al-Thawri waɗannan dukkan su suna da mazhaba fa kamar yadda Malikiya take da mazhaba kuma a zamanin al-Imam Tirmidhi wannan mazhabin waɗannan mazhabobin suna da mabiya ba shi yake misal al-Imam al-Auza'i Imam ahli al-Sham kama Imam al-Auza'i wanda shine babban imami na ƙasar Sham wa Sufyan al-Thawri da kuma al-Imam Sufyan al-Thawri Imam ahli al-Iraq wanda shine ainihin limamin ainihin mutanen Iraki wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali da Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali al-ma'ruf ibn Rawiya wanda aka fi sani da ibn Rawiya wa imam ahli Khurasan da kuma ainihin wato limamin mutane wato imam ahli Khurasan wato shi Ishaq ibn Rawiya shine babban limamin kasar Khurasan kasar Khurasan a yanzu ita ce Iran kenan domin Khurasan tana daga cikin manyan garurukan Iran a yanzu to wannan Khurasan din jaba ce ta manyan malaman sunna ita kanta Iran din daba ce ta manyan malaman sunna a waɗancan zamunna shekaru kamar 600-700 da suka wuce shine al'amuran da suka faru shi an ci ya danno ma kasar in ba haka ba cibiya ce ta manyan malaman sunna menene yake faruwa ga kasashen malaman sunna su waye gari su karbi shi'a ko bid'a shine in aka samu gazawa daga malaman sunna wajen daina karantarwa idan malaman sunna suka daina karantarwa abubuwa guda biyu za su taso daya zai koma ga bangaren malanta sai kuma zai koma zuwa ga bangaren shugabanci bangaren malanta shine bid'a za ta shigo shine addini idan aka daina karantarwa malaman sunna suka daina karantarwa fitinar da za ta farko wa bangaren addini shine bid'a kowace tarka za a iya kawo mutane su dauka saboda babu wanda yake karantar da su ba su san daidai ba duk inda aka ce musu su yi me ya hana ba za su yi ba bangaren masu mulki kuma in aka samu malamai na sunna sun daina karantarwa zalunci da murɗiya da danniya da satar akwati za su biyo baya saboda malaman sunna sun yi shiru saboda haka dole ne a kowace nahiya a samu malaman sunna su zage suna karantar da addini a zage su a yi musu wulakanci a kashe su a yi duk abin da za a yi da wannan ya mutu sai wannan ya tashi kun manta hadisin Ibn Kathir ne da muka karanta a lakcin wa ya kashe Malam Ja'far Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabawa ne suka tashi suka yi wa'azi da hantsi aka tashi gaba ɗaya sai aka yanka su aka kashe su kafin la'asar sai aka samu malamai wajen 170 sun miƙe suna wa'azi abin da ake so kenan amma an kashe guda ɗaya an kashe guda biyu sauran sun ji tsoro sun gudu dama ƙarya ne ba malaman sunna bane malaman kujerar hajji ne suna son su yi wa'azi ne a ba su kujerar hajji in suka fahimci kashe mutane ake sai su ce sun yi decline sun sauka amma malaman sunna da mo ake kashe su da haka suke ƙara tasowa gashi nan haka hadisi ya faɗi an kashe annabawa da hantsi da la'asar kuma malamai 170 sun miƙe suna karatu suna wa'azi shine famar takanu wa ma da'ufu ko ba su yi rauni ba ba su kuma ainihin ja da baya ba haka ake so amma a ce kawai saboda an kama wani an kashe an koruwa ne daga gari an ce ba dan kasa bane an rufe masallacin wani sai sauran su ce to shikenan dama ni asalin mu yadi muke saiwa bari in koma kasuwa an fara sai da yadi dama can ashe yana yin malantar ne da tunanin malanta tana da romo da yaji ba ta da romo fa sai ya gudu daga haka ake gane wannan na daga ma'aunai na gane malaman sunna waɗanda suke dan Allah shine Bahaushe yace ba a sanin macituwo sai miya ta tsare ana cewa miya ta tsare ko kuma aka ce ga tuwo ba nama sai mutum yace ba zai ci ba dama baya jin yunwa wanda ke jin yunwa aka ce ga tuwo da miya ba nama sai yace ku kawo aka ce miya ta tsare sai yace bari ma ci da yaji to wannan shine masoyin tuwo na gaske dan haka duk wanda ya zama sai dai fruits da juice na malanta yake so ya sha kawai baya son ya dantsani madacin malanta to wannan ba malami bane ya kamata mutane su gane wannan
Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To nan mai ne littafin al-Imam at-Tirmidhi yana cike da mazhabobi na ainihin bayanin malamai ire-iren waɗannan. Malamin cewa Abdullah ibn Mubarak da manya-manyan malamai da mazhabobin su irin nasu Abdullah dan Mubarak duk waɗannan fa jama'a manyan malamai ne waɗanda basu gaza su Imam Malik a ilimi ba, kuma Allah ya albarkace su da mabiya da dalibai waɗanda wasu ma sun fi su Imam Malik daraja da ilimi da karatu. A waɗannan zamanin Imam Tirmidhi yana sane da waɗannan malaman da ɗaliban su da mazhabin su, kuma duk ya bada labari a cikin wannan littafin nashi. To abinda ake tambaya, shin ko a cikin manya-manyan malaman nan da limaman nan waɗanda su ne ainihin ake bi a wannan lokaci? A ƙarshe dai malam yace fa huwa yu'addu, dan haka shi wannan littafi na al-Imam Tirmidhi ana saka shi min al-maraji' al-asliya, yana daga cikin littafai na asali fi mazahib al-ulama, game da sanin mazhabobin malamai wa ikhtilafil mujtahidin, da kuma sabanin manya-manyan malamai. Wa huwa aqdamu musannafin wasala ilaina an wajhi al-khilaf, malam yace wannan shine littafi mafi dadewa wanda ya iso gare mu, wanda ke bada labarin sabanin malamai, abinda aka fi sani a yau da al-fiqhul muqaran. Shine sai a aje mas'ala, naka aje mas'ala sai a ce misali da yaya ganin watan Ramadan yake tabbata. Ganin watan Ramadan yana tabbata da ganin mutum daya ko kuwa sai mutum biyu, ko kuwa sai an samu jama'a masu yawa? Sai a ce malamai sun kasu zuwa kashi uku. Wasu sun ce mutum daya in ya bada labarin ganin wata ya isa, wasu sun ce sai an kai mutum biyu, wasu sun ce sai an samu tarin jama'a masu yawa. Sai a ce malaman farko dalili kaza shine madogaran su, na biyu dalili kaza shine madogaran su, na uku dalili kaza shine madogaran su, sannan a dawo a binciki ingancin kowane dalili na waɗannan malamai guda uku, sa'annan a dawo a gane bayan ingancin in ya tabbata me ma'anar, ma'anar ta cancanci abubuwan da suka kafa hujja da shi ko kuwa. To sa'annan sai a zo a ce al-muwazanatu wat-tarjih, a gwada ƙarfi da inganci da nagarta da dacewar dalilan, a ƙarƙashin inganci da nagarta da dacewar dalilan a karkata zuwa ga wanda yake da gaskiya. Wannan shi ake kira al-fiqhul muqaran. Wannan wani karatu ne wanda gaba ɗaya a Najeriya, sai dai in muna bada labari irin haka, jami'o'in Najeriya ba su san ma da shi ba, domin duk jami'o'in Najeriya da ke karantar da Islamic studies suna karantar da Islamic studies ne based on Maliki school of law. So da ka gaba ɗayan ka gama digirinka a Najeriya akan Islamic studies, kana ko nan Niger ka haura shikenan, ka zama bagidaje, kana zuwa Islamic University ta Niger ba a san ka ba, dan digirinka an baka na Angoku ne, a Angoku ne kawai zaka zama malami. Eh, kana fita ka tafi wurin taron malamai, ka ji ana kawo mazhaba kaza, mazhabi kaza, mazhabi kaza, kai an kulle ka. Ina Angoku ne dai shikenan zaka iya functioning. Ashe idan kun gane wannan, littafin Imam Tirmidhi yana bayyana maganar da na fara ishara jiya cewa Imam Tirmidhi da gwargwadon irin baiwa ta ilimi iri-iri da Allah ya mishi. Eh? Haka kuma ya biya rubuta a littafi, dan haka littafin Imam Tirmidhi karka ce wai up to date, it's up to the minute. Yana daidai da yanzu karfe nawa da minti nawa, to is up to the minute. Littafin Imam Tirmidhi wannan shi yake nuna maka Imam Tirmidhi ya kai makura a malanta kenan, don malami shine mutumin da duk zamanin da ka dauke shi ka kai shi yana nan malami ne, duk garin da ka dauke shi ka kai shi malami ne, mana limami ne na juma'a, zai muku hudubar juma'a anan. Amma haka ce to bana kai za ka yi hudubar Arafa, sai ce kai ai ina wallahi ba zan iya ba, to nan dama ba liman bane, kawai dan kwana-kwana ne, dan kwana-kwana ne. Amma ba haka ba, in dai a anguwarsu ko a garinsu ko a ƙauyensu zai iya hawa minbari yayi hudubar juma'a, sai aka ce Allah gafarta malam bana kai za kai mana hudubar Arafa, sai ya ce Allah ya kai mu, ba abin da zai canza, ba abin da zai dame shi. Idan har likita ne kai a asibitin garinku, sai aka ce za a kai ka America kai operation, sai ka ce America eh, a to a madinga yane dama kai Angoku biyo wata kake tura mutane kawai. Ko kun fahimci wannan da kyau?
malami ya kamata malami shekara 30 da ta wuce malami ne, 40 da za ta zo kuma malami ne. Dan haka ake so kafin kai tasaddi, kafin ka bayyana a fagen ilimi ka nuna tukuna. Ku fahimci wannan da kyau jama'a, abinda wannan magana take nufi. Ana noma a Sokoto ko ba a noma? Ana noma. Sai aka ɗauko ka kwadago daga Sokoto sai aka kai ka Gombe aka ce kai noma. In dai noman ka a Gombe noma ne, mai hana ba za ka iya a Gombe ba? A Sokoto. In dai a Sokoto kana noma, aka ɗauko ka aka ce zo kai noma a gona ga ta a Gombe, sai ka ce ba za ka iya noma gonar Gombe ba? Ashe a Sokoto wasa kake yi. Idan kai tela ne a nan anguwarku, sai aka kai ka wata anguwa aka ce kai ɗinki, sai ka kasa, ya nuna dama ba tela bane a anguwar ka, tako kake sa kana kada a hannu kawai. Ko kuna fahimtar abin da muke nufi jama'a? Al-Imam Tirmidhi ya rubuta littafi yau kusan shekara 1100 da wani abu, amma har yau littafin Imam Tirmidhi babu kamashi wajen sanin mazhabobin malamai da inganci da ƙarfin dalilan sanin waɗannan mazhabobin. Ya nuna a wancan lokacin Tirmidhi bai rubuta littafin ba sai da ya nuna. Shine muke nuna a ɗalibai yanzu, sai mutum ya zo ya ce zai rubuta littafi, sai mu ce ka bari ka nuna tukuna. A saboda ya tara ƴan mata a Islamiyyar su, yana karantawa hadisi, suna cewa malam wane shine malamin hadisi. Sai dauka to bari ya rubuta littafin hadisi. A ka iya karanta wannan ma da wani ya rubuta. Wato mu muna cewa ne ɗalibai su daina gaggawa, su bari su nuna tukuna, sannan su bayyana a fagen ilimi. In ka nuna, in ka bayyana, a lokacin da ka bayyana ita duniya ba ta kallonka a matsayin ɗan muciya ko ɗan cikaji ko ɗan tudun wada ko ɗan sabon gari. Me take kallonka? Malami. Dan haka a muciya aka haife ka ko a dogon Bauchi, sai su ɗauke ka sai su ce za mu kai ka Iraki za ka yi wa'azi. If you are not up to standard, if you are not up to minute, idan baka cancanta ba za ka iya wa'azin da kake a muciya ka je kai a Iraki? Ba za ka iya ba. Dan haka ya kamata jama'a ku fahimci abin da muke nufi. Amma malaman Islamiyya waɗanda ƴan matan Islamiyya suka firgita kansu suna ce mishi akaramin mas, akaramin English, akaramin hadisi, akaramin hadda, sai yake ɗaukan cewa ai shi yanzu ya kai ya rubuta littafin tajwidi. Ka bari ka nuna tukuna, ka bari ka nuna tukuna. In ba haka ba sai ya zama ana cewa ai ma'ana kamar kujerar ilimi ce ta rame. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Wa kujerar malanta ta zama aikin banza, kamar akuya ce ba ta da lafiya, ta rame ta rame, saboda rama har ana ganin inda hantar ta take ko kodarta. Dan haka wani ya taho da sule biyu aljihu sai ya ce wannan nawa? Dan ya san komai tsiya dai cikon bai wuce sule ba, zai iya zuwa gida ya ciwo ba shi wurin matar shi. To yanzu kujerar ilimi ta rame, kowa ma yana ganin kai shi ma zai iya tafsiri, shi ma zai iya hadisi. Me yasa? Saboda an samu karancin malamai a duniyar ilimi, ba a samu malamai da suka baje wa mutane ilimi, kowa ya gane matsayin shi ba. To kun fahimci wannan da kyau jama'a? Shine wa hatta samaha kullu muflisi. Ko na fallasashe yana ganin zai iya taya wannan akuya, tunda dai wannan akuya ta rame ba za ta wuce sule biyu ba, shi ko sule biyar ce ma aljihun shi har akwai canji ma kenan. Jama'a ko kun fahimci wannan da kyau? Dan haka al-Imam Tirmidhi ya rubuta littafi, zamu zo zamu analyzing, zamu bada cikakken bayani game da littafin Tirmidhi. Na rantse da Allah jama'a, na ce muku shekara 10 ina son karantar da littafin nan, ko wallahi ban shirya bane. Ba wai ba zan iya karantar da littafin da waccan dama-damar da ake bane, a'a, ban san wani littafi a duniya a iya sani na. Kaga ko na rayu cikin littafi, a cikin littafi nake kwana, amma ban san wani littafi mai wahalar karantarwa irin wannan littafin ba. Saboda littafi ne wanda na ɗaya malami ne ya rubuta shi, wanda idan ba kai karatu ba ma baka san Tirmidhi ba. Karantar da Sahih al-Bukhari ya fi sauki da Muslim da Abu Dawud da duk sauran waɗannan muwatta da wane ne. Tirmidhi littafin shi littafin duniya ne. Zai kawo hadisi ya ce daga Aisha, in ya kawo sai kuma ya kawo sunan sahabbai guda 17 a ƙasa, kuma ya ce dukkansu sun ruwaito hadisi irin wannan, ko kuma wanda ya dace ya shiga wannan babin. Ina za ka samu wannan hadisan? Ahmad Shakir shekaru kusan 60 da ta wuce da ya fara sharhi, yace ya soye wa littafin cikakken sharhi amma da ya duba wannan aikin yace sai yace a bari ya ta'aliki kawai zauna lafiya. Ahmad Shakir da alƙalamin shi ya rubuta a muqaddima shekara 60 da ta wuce duk duniya in ba Abdulrahman al-Muallimi ba babu irin Ahmad Shakir a duniya, amma yace ya ji tsoron littafin ya fara mujalladi biyu ya mutu ta'aliqin ma. So waɗannan irin abubuwa, wannan littafi na al-Imam Tirmidhi littafi ne wanda yake buƙatar in zaka karantar da hadisi ɗaya sai ka samar da lesson plan na kwana biyar, sai ka yi kwana biyar kana planning kana shirin karantar da hadisi ɗaya. Amma za ku gani insha Allahu ta'ala satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila, in mun zo za ku ga hadisin farko za ku ga in aka zo Imam Tirmidhi bayan ya kawo mana shi za ga hadisan shi gajeru ne ba sa wuce fadara ɗaya da rabi, amma da ya gama sai ya ce wa fil babi an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin. In kai malamin hadisi ne ka san me yake nufi, shine waɗannan hadisan sai ka karraja wa ɗalibanka su gaba ɗaya, sai ka karanta musu su, sai ka zakulo inda suke da yake nan, sannan sai ka tabbatar musu da ingancin su, sa'annan kuma sai ka taho mazahibul ulama. Imam Tirmidhi ya ce wannan matsala, ga abinda Maliku ya ce, ga abinda Shafi'i ya ce, ga abinda wane ya ce, sai ka bi ka tattauna waɗannan matsaloli sannan ka tabbatar wacce ce take daidai. Wannan aikin karamin aiki ne, ba karamin aiki bane, ba aiki ne da zaka wuni kana hira kana gantali sannan kuma ka zo ka karantar da Imam Tirmidhi ba. Muna jin yadda ake karanta shi a gidajen radio da sauransu, ai kawai ana yi mishi karatun jaridar Concord. Akwai aiki jama'a akan ɗaliban ilimi, ku tashi ku nemi ilimi yadda ya kamata. Shekara nawa shin kiti yana karantar da mu wannan littafi a Jidda, sai ba rafa aka zo babin azumi, kuma ma Shankiti fa baya takhrijin waɗannan hadisan, don tunda zai fara dama ya ce mana ban yi muku alƙawarin zan yi muku takhrijin hadisan da Tirmidhi yake ishara ba, sai da ya faɗa mana haka sai aka yi kabbara, shikenan ya kauce wa abu mafi wahala. Kamar baba za ka yi mini aure, eh to shikenan, to amma zai baba ya ce to amma fa ba zan biya sadaki ba, ba zan maka cefa ne ba, amma dai zan maka aure. Wai baba yana nufin zai je wurin liman ya karɓo maka dai wannan ya ko kun fahimta? Ma'ana ka ce za ka karantar da Tirmidhi amma ba za ka yi mana takhrijan waɗannan hadisan da yake ishara ba. Ya Allah gafarta malam, sauran mu ma za mu iya wannan in dai don karanta larabcin ne, amma takhrijin waɗannan hadisai waɗanda Tirmidhi yake cewa wasil babi an Abi Bakrata wa Jabir wa Mu'az wa Aisha wa Hafsa, waɗannan hadisan sai ka gano ina suke. Shekaru 70 da ta wuce ko makamantan haka, Mubarak Fori a cikin sharhin Tirmidhi in yazo ya dan gwada ɗaya biyu sai ya ce wa amma hadisu fulanin wa fulanin falyunzar, a ci gaba da nema sai ya wuce gaba. To mu mun yi muku alƙawarin in Allah su waɗannan hadisan sai mun yi muku takhrijin su gaba ɗayan su. Yasa muka ce ba mu tashi karantar da littafin ba sai da muka shirya, na ɗaya kenan. Na biyu, su'alat na al-Imam Tirmidhi da yake wa Bukhari gaba ɗaya sai mun tattauna muku su zuwa ƙarshen su. A cikin wannan littafi akwai wurare da Imam Tirmidhi yakan ce sa'altu Muhammadan fa qala Muhammadun kaza wa kaza, sai mun je mun tumbu kowannan magana mun tsaya mun gujujjula ta an tattauna ta, shine ma'anar karantar da Tirmidhi insha Allahu ta'ala. Ba wai karanta qala haddathana Hannadun qala haddathana kaza shikenan wa fil babi qala Abu Isa ta ci gaba hadisi na wannan, kuwa ma zai yi wannan abubu, ina fata an gane. Dan haka mala yake cewa wa huwa aqdamu musannafin wasala ilaina, wannan shine littafi mafi ainihin wato dadewa wanda ya iso gare mu. An wajihil khilaf, littafin da ke bayanin fuskokin sabanin malamai, me yasa an aujihil khilaf game da fadin fuskokin sabanin malamai, malam wane da yace kaza, me yasa ya fadi wane, me yasa yace kaza wane, me yasa yace kaza. Faqad qala al-allamatu abul hasan an-nadwi, babban malami al-imam abul hasan an-nadwi rahimahullahu, Allah ya ji kanshi, malamin nan mutumin kasar India ne. Mutanen kasar India da mutanen kasar Yemen suna da bada muhimmanci kwarai da gaske game da littafin al-imam Tirmidhi. Ina fatar ɗaliban ilimi a Najeriya ko in ce a Zaria in takura ne ba kadin su yi kokarin wannan karatu da zamu yi wa sunanin Tirmidhi, su bada muhimmanci don ta zama Najeriya ko a ce Zaria tana daga cikin garurukan da a duniya suka shahara game da karatun littafin al-Imam Tirmidhi domin duk duniya waɗannan kasashen guda biyu ne kawai aka shaida su game da bada muhimmanci game da Tirmidhi daga kasar Yaman sai kasar India ba wai karanta shi irin wannan karatun jarida gaskiya ta fi kowa ba a karanta littafin Tirmidhi irin yadda al-Imam Tirmidhi ya rubuta shi a tsaya a kwance zare da abawan shi shine Tirmidhin ai ko kun fahimta jama'a dan mutum ya sai jaridar gaskiya ta fi kwabo ya bi ya karanta maka headlines din sai kuma ya rufe ya ce to ya gama karanta maka jaridar gaskiya ta fi kwabo kanun labarai headlines sai karanta maka kawai to abinda muke so jama'a muna so ne sunan Tirmidhi din nan mu tsaya mu bashi muhimmanci yadda waɗannan darussan insha Allah ta'ala za mu harba su wani lokaci akan internet tare da cewa da Hausa ake yi amma sai duniyar ilimi ta shaida cewa lallai ana karatun Tirmidhin nan domin za ka yi mamaki waɗannan karatuttuka da kake ji hatta Larabawa waɗanda ba sa fahimtar me muke cewa kai musu muke suna sawa suna bin iya inda ake karantawa da Larabcin suna karuwa akan haka da suke ji din ba Hausa suke ji ba Larabcin da ake karantawa lokacin da muka fara karanta littafin tahzibu kitabu tauhidi anan da mata lokacin da na tura wa Samir Kasad na farko karatun da muka yi ranar da muka yi da daddare sai saurara bayan kwana biyu sai ce yaron sai da Allah shi kanshi ne tahzibin littafin ba zai karantar da shi haka ba muke to mutanen mu baka yi musu bayani haka ba ba sa fahimta su can karantawa ake kawai ana haka ana yi sai a dan yi slow down a wuce haka ai dole ne mu muna bukatar ilimi ne jama'a mu tsaya mu koyi abin mu to babban malami al-Imam Abu al-Hasan an-Nadawi Allah ya gafarta mishi yace wa kana Tirmidhi min awwal man taraka mawdu'a ma yusammihi an-nasu al-yawma bil fiqh al-muqaran Tirmidhi yana daga cikin farko-farkon malaman da suka fara kwankwasa kofa game da ainihin rubutu akan abin da a yau mutane suka fi sanin shi da al-fiqh al-muqaran wato fiqh wanda ba wai a karantar da kai fiqhun malikiya kawai ba ko shafi'iyya a karantar da kai ra'ayoyin malamai gaba ɗaya da dalilan su da kuma hanyar da ake gane menene daidai menene ba daidai ba wa kana lahu fadlun kabirun dan haka al-Imam Tirmidhi yana da falala mai girma yajibu an ta'tarifa al-ummatu bihi wajibi ne al-umma tayi furuci mutane su yaba su yi appreciating wannan aiki na Tirmidhi bihi fi hifzihi game da haddashi li fiqhi al-madaris al-ijtihadiyya fi asrihi saboda al-Imam Tirmidhi shi ya kiyaye wa al-ummar musulunci fiqhu makarantun ijtihadi dake zamanin shi kun gane wannan magana makarantun manya-manyan malamai irin su makarantun Ahmad ibn Hanbali makarantun Shafi'i makarantun Abdullah ibn Mubarak makarantun Ishaqa menene ra'ayoyin waɗannan malaman waɗanda a yau mazhabin su ba shi a duniya Imam Tirmidhi shine ya biya tsare waɗannan fiqh in ba dan yi wannan aikin ba da yadda malaman suka mutu daliban su suka kare aka daina bin mazhabin da ba za ka taba jin labarin mazhabin ba amma al-Imam Tirmidhi tun a zamanin shi ya biya recording ya rubuta duk ra'ayoyin waɗannan malaman waɗanda a yau ba su a duniya ba daliban su ba abin mazhabin su amma kuma Tirmidhi ya biya rubuta mazhabin su an san ra'ayoyin su gaba daya Tirmidhi ya cancanci a jinjina mishi akan haka. Eh ya kamata Tirmidhi a bashi digirin girmamawa a ce Dr. Tirmidhi. Eh walau lahu ba dan Imam Tirmidhi da wannan kwazo nashi da yayi ba maba'a minhu shay'ul kaseer da ainihin abubuwa masu yawa na mazhabobin waɗannan malamai da ya bata wa'afa alaihi zaman da kuma zamani yayi juyin juye hali akan waɗannan abubuwan an neme su an rasa wa tilka khisisatul lijani'i malam yace wannan na daga cikin daraja wadda wannan littafi na Tirmidhi yake da ita tafarrada biha min baina sa'iri musanna ko min baini musannafatil hadisi was sunna Tirmidhi shi kadai ya samu wannan daraja a tsakankanin littafan hadisi da littafan sunna in kana karanta littafin Imam al-Bukhari mazhabin malamai nawa zaka ji a cikin littafin Imam al-Bukhari ko daya in kana karanta littafin Imam Ahmad ko Imam Muslim ko Abu Dauda ko Nasa'i ko Ibn Majah mazhabi nawa zaka ji a ciki ba ko daya littafin Imam Malik in kana karantawa shi ma sai in kana karanta riwaya Yahya Ibn Yahya ita ce wadda muke karantawa a nan kasar mu da yammacin duniya ita ce zaka ji mazhabin Imam Malik kawai akai, amma sauran malamai fa. Amma littafin Tirmidhi sai ya zama littafi ne da ya wakilci dukkanin ainihin malamai. Dan haka in ba ku manta ba jiya da Turanci nake cewa Tirmidhi was an intercontinental scholar. Ya yi crossing dukkan continents na duniya, duk nahiyoyin duniya, duk inda aka kai littafin mutanen garin sai sun ga mazhaba su a ciki. Ko kun fahimta jama'a? He was indeed an intercontinental scholar. Lallai ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Fa huwa min awsaqil maraji'i, littafin Tirmidhi yana daga cikin littattafai mafi aminci wa aqdamiha, da kuma littattafai mafi dadewa fil khilafi, game da bayyana ra'ayoyin malamai mabambanta, siyama fi ma'rifatil madhahib al mahjura, musamman ma wajen sanin mazhabobi waɗanda aka kauracewa, kama mazhab al-Auza'i, kaman mazhabobin al-Imam al-Auza'i wa Ishaq ibn Rawiya, da mazhabin Ishaq dan Rawiya, wa kana min hasanatihi, to yana daga cikin alhirai na al-Imam Tirmidhi da alhirai littafin shi, annahu hafiza lil mutaakhirina mazhab al-Shafi'i al-qadim, mazhabin Shafi'i na da wanda Shafi'i yake fatawa da shi a da kafin ya bar kasarsu, wannan mazhabin hatta ɗan mazhabin ba su damu da shi ba. Shafi'i yana da mazhabobi guda biyu, qala Shafi'i fil qadim, qala Shafi'i fil jadid. Imam Shafi'i asali ina ne garin su, asalin kasar su Imam Shafi'i ha Filistin, amma asali ina ne ya taso ya girma? Baghdad. Imam Shafi'i ya taso a Baghdad ne, Sunay Sabur da waɗannan nahiya nan ne Imam Shafi'i ta dabdala. Ya zama malami sai ya karantar da ɗalibai, ya gina su akan haka, sai ɗaliban Allah ya sa musu albarka suka ci gaba da karantar da karatutuka a duniya. Daga baya Imam Shafi'i sai ya tashi sai ya koma ƙasar Masar. Da ya koma ƙasar Masar sai ya haɗu da malamai da littattafai da ɗaliban ilimi, sai fatoyin shi suka canza daga yadda yake fatawa a da. Sai malamai da suka zo a bayan shi sai suka gane yanzu akan mas'ala ɗaya sai ka ji Imam Shafi'i yana da maganganu guda biyu. Me ya Shafi'i ya ce a da, daga baya me ya ce? To ɗan mazhabin shi sai suka ce to abin da yake daidai shine a rike maganganun shi na baya, na da ayi watsi da su. Sai zama ɗan mazhabin Imam Shafi'i irin su al-Imam Rafi'i, irin su al-Imam Nawawi, waɗanda su ne suka zama manyan malamai da suka goyi bayan mazhabin Imam Shafi'i, har Imam Baihaqi sai zama sun raya mazhabin Imam Shafi'i ne sabon mazhabin. Tsofaffin fatoyin Imam Shafi'i fa sai aka neme su aka rasa. Shine nan ake cewa na daga cikin alherin littafin Tirmidhi ya rubuta mafi yawancin waɗancan tsofaffin fatoyi na al-Imam Shafi'i, wanda ba dan Tirmidhi ba da ba za a same su ba. Kun fahimci irin darajojin da littafin Tirmidhi yake da su? To kaɗan kenan za a gane darajar Imam Tirmidhi. Bari dai a ci gaba da karatu insha Allah. To malam yace walam yakun taqlid sha'ian fil asr alladhi kana fihi Tirmidhi kama huwa alayhi al'an min iltizam al-kamil lil madhhab. A zamanin al-Imam Tirmidhi malamai da ɗaliban ilimi ba sa makalewa mazhaba kwaya daya kamar yadda abin yake a yanzu. Ka samu mutum zan da zan ram yace malikiya mutuka raba, shafi'iya mutuka raba, hanbaliya mutuka raba, ko hanafiya mutuka raba. A zamanin Imam Tirmidhi babu wannan. Bal kana al-alim al-mutamakkin, in aka samu malami gogagge, yabhasu fil mas'alati al-khilafiyya, zai bincike ne game da mas'alar da malamai suka yi sabani, wa yattali'u ala al-adilla, sai kokarin ganin dalilan kowane malami, wa yuwazinu biha bainaha, sai ya rinka gwada tsakanin dalilan waɗannan malamai, thumma ya'khudhu bima huwa aqrabu ila sawab, sannan sai ya dauki abin da yaga yafi dacewa da daidai. Sawa'u wafaqa al-imama alladhi iltazama madhhabahu aw khalafahu, wannan abin da zai dauka yayi daidai da mazhabin da limamin da yake rike da shi ko bai daidai ba. Almuhimmu dai shine wannan, ina son dan tsaya an kara muku wannan bayani jama'a. Kun ga a yanzu duk malamin da ka taba a Najeriya sai ya ce shi malikiya yake bi, tare da cewa bin mazhabin malikiya fa yana da wani tarihi a Najeriya wanda ya kamata yau in dan tsaya warware shi kadan. Wato asali su dan hodiyo waɗanda su ne mujaddidai na wannan ƙasa game da addini da siyasa da tattali da haɓaka da tsari da komi namu, su dan hodiyo su ne mujaddidanmu a ƙasar nan. Allah ya ji kansu ya saka musu da alheri. Ina son ku gane cewa su dan hodiyo ba su taɓa cewa su malikiya suke bi ba, ba su taɓa wa kansu ƙaidi da cewa malikiya suke bi ba, a'a, tare da cewa sun tashi sun ga ana karanta littafan malikiya a ƙasar sun karanta su. Amma su su dan fodiyo sai suka ɗauki hanyar malaman hadisi, ita ce menene wane ya faɗi, me dalilin shi, me dalilin wane me ya faɗi, a haɗa abin da ya fi daidai sai a bi. Dan fodiyo yana da littafai musamman manya-manya da ya rubuta su guda biyu don tabbatar da irin wannan ɗabi'ar. Haka Abdullahi Gwandu, haka Muhammadu Bello sarkin musulmi, haka su dan fodiyo suka gina wannan tsari suka tarbiyyanci mutane a kai. Ana nan sai Bature ya shigo ƙasar nan bayan su dan fodiyo da ƴaƴansu da jikokinsu sun ƙare, sai aka samu burbushin gwamnatin su dan fodiyo a lokacin sarkin musulmi a teku. Su dan fodiyo suka bi suka turawa suka bi suka ainihin karye wannan gwamnati, suka wulakanta al'amura na addinin musulunci. Malaman sunna wasu suka gudu, wasu suka tsaya suka yi shahada, sai aka waye gari, kasar ta waye gari babu malaman sunna kakkab. Daga turawan mulkin mallaka sai ƴan tsubbu waɗanda suka rage, wanda shi kwa ɗan tsubbu ba an ce binan zai ce dama a kan haka muke, ba ma ja, dama a haka suke, ma'ana ɓata, zai ce dama mun ɓatattu ne, ba wai sai kun ɓata lokaci ba, a kan ta kuka same mu. Saboda haka da turawa suka zo ba su sha wahalar waɗannan malamai da suka rage ba, dama waɗanda za su ba su wahala su ne waɗanda aka buga da su a Lakwaja, da waɗanda suka gudu can suka yi wajen Gombe, da waɗanda suka yi ƙaura suka yi ga su nan dai. Ta haka sai zama ƙasa ta koma babu malaman sunna. Daga turawan mulkin mallaka sai malaman tsubbu, shikenan sai tafiya ta yi musu daidai. Da turawan mulkin mallaka suka gama duk abin da suke so su yi a ƙasar nan na shegantaka da kashe addini da lalata addini, sai suka dawo sai suka ce to shikenan, yanzu daga daular Usmaniya wanda sunan gwamnatin ƙasar kenan ya juye ya zama Nigeria, wadda ta sa wannan sunan kuma wata ƙarya ce. Matar gwamna Lugga ita ce ta ce ta yi ainihin constitutional amalgamation tsakanin kudanci da arewacin Najeriya, wanda mijinta ya ma'ana an haɗe arewacin ƙasar da yake cike da maguzawa da kudancin ƙasar cike da maguzawa da arewacin ƙasar da ke cike da musulmi masu bin tauhidi, sai aka ce an haɗe ƙasar ta zama ɗaya. Don haka tunda an haɗe ƙasar to ba za a ci gaba da ce mata Usmaniya ba, sai dai a ce mata mai Nigeria, domin kogin Niger da ya biya ratsa ƙasar ya zagaya. Kun ji yadda asalin sunan ƙasar ya samu, kun ji yadda haɗin kan ƙasar ya samu. Sai suka ce don haka babu wata doka da ta dace a ce za a bi game da addinin musulunci mai suna shari'a, amma ga abin da aka yarda da shi a ƙasar. An yarda a arewacin Najeriya Hausa shine official language, ba a yarda da Larabci ba. Haka suka ce ba su yarda da Larabci ba, wanda Larabci ne official language, Larabci ne harshen da ake rubutu da karatu da shi a ƙasar Hausa. Don haka ka ji kashi 70 na wasu kalmomi na Hausa ya ɓace ya koma Larabci, saboda Bahaushe da Bahaushe sun haɗu za su yi Larabci, Bahaushe da Bafulatani za su yi Larabci, Bahaushe da Bayarabe Larabci za su yi, Bahaushe da Babarbare Larabci za su yi. To saboda haka da aka markaɗe ƙasar ta zama Hausa, sai aka ce shine official language. Sai kuma suka ce sun ɗauki Hausa Sokoto. Karanta littafin Ibrahim Yaro Yahaya, tarihin ainihin adabin Hausa. Sannan sai suka ce kuma addini, kuma suka ce babu magana cewa addinin musulunci, babu magana cewa shari'ar musulunci. Sai suka ce mazhabin malikiya shine suka recommending for the northern Nigeria. Mazhabin malikiya suka ce kada a ce addinin musulunci, ka a ce shari'ar musulunci, suka ce sai dai a ce mazhabin malikiya shine recommended abin da aka yarda da shi a ƙasar. dan haka kun ji asalin yadda mazhabin malikiya ya zama a kasar nan to aka tashi aka ce to a tarbiyanci mutane akan haka to yanzu ya za a yi to aka ce to a tafi aje a dibo buzaye waɗanda sun san mazhabin a zo a zaunar da su su yi ta karantar da mutane sai aka zo suka yi ta karantar da mutane sai aka waye dari kasar sai ta zama arewacin Najeriya duk wanda ka taba yi sai ya ce mazhabin malikiya wannan labarin da na baku ba wai labari ne shafa labarin shuni ba ka karanta ainihin wato tarihin saqafatul islamiyya wal arabiyya a Najeriya na Dr. Ali Abubakar sirikin prime minister ta Fawo Balewa dan Najeriya na farko wanda ya fara samun PhD akan harshen Larabci to thesis din shi ne a ciki ya faɗi wannan the development of Arabic language in Nigeria a ciki ya faɗi wannan da Larabci ya rubuta jama'a ni ko wannan malami ina bincike akan shi tun 1984 har cikin gidan shi nake shiga yanzu a Bauchi bayan shi hallita tafin shi suka tattara gaba daya yanzu haka suka yi min izini in je in kwashe sun mallaka min su Allah ya gafarta mishi wannan malami shine ya tumbuko mana asalin wannan tarihi ya bayyana mana asalin wannan matsalar da yau mu dake karanta hadisi muna cewa ai aiki da hadisi a kasar nan muke fuskanta da mun ce hadisi sai a ce to mazhabin malikiya fa sai mai murmushi kawai the implementation of the Maliki school of law in Nigeria suwane ne was done by the colonial masters was the philosophy of the white man tunani ne na turawa malaman kasar su dan hodiyo sunna suka karantar da mutane ba su ce mazhabin malikiya suka gina ba to har sai aka dawo yanzu ana tuhumar mu wai mu bamu yadda ma da fiqhu ba kaji ta juye mu din da mu ne ma yan fiqhu amma a in ka ce a ba mazhabin malikiya ne addini ba wannan ra'ayin turawa mulkin mallaka ne suka saka a kasar sai ya ce a saboda turawan sun yi makirci malaman da ya kamata a bar su karantar da addinin musulunci an kashe na kashewa tafi can Gombe wajen Bima zaka je ka samu kaburbukan su sannan sai su atiku sarkin musulmi da sauran su da aka buga da su a wajen Lakwaje da makamantan su duk aka karar da su sai aka waye gari babu malamai a kasar daga baturan mulkin mallaka sai yan tsubbu dan tsubbu ko ahlari ba zai iya karantawa ba balle karantar da malikiya dan haka sadda suka gama shirye kasar sai da suka je suka dibo waɗanda za su karantar da mazhabin malikiyar dan dai wannan manufar nan gaba shine in an samu irin mu da za su tashi su ce a karantar da alqur'ani da sunna sai a tashi sai a faɗa da su domin an san karantar da alqur'ani da sunnan nan zai ja a sake komawa irin wancan tsarin na su dan fodiyo jama'a kun fahimci yadda Bature yake planning 100 years ahead ku je ku karanta littafin protocolat makircin da yahudawa suka yi wa addinin musulunci shekara 100 da ta wuce da suka tashi za su buga a watsa sai wani ya ce to ai za ku tona asirin ku sai suka ce a ai mun wuce nan yanzu mutum ne ya maka makircin da kwana 2 da ta wuce sai ya zo ya buga a jarida zaka ce za ka tona asirin ka sai ya ce a ai na riga na wuce nan yanzu wanda nake akai ba zai sani ba sai ya faru saboda haka wallahi dole ne malaman Najeriya ku tashi ku karatun sunna ba wai mazhabin malikiya ba kawai ku tashi kuma ku san zamanin ku ku san me duniyar ku take ciki sannan ku bincike ina rubuce-rubucen da malaman kasar nan suka yi shekaru 200 da ta wuce kafin Bature ya shigo yaya kasar take kafin Bature ya shigo yanzu duk kuna dauke da syllabus ne da curriculum na Bature a Islamic studies din da Arabiya ma nake nishi curriculum din na Arabiya da na Islamic studies da na aqida da tauhidi duk curriculum ne da syllabus na Bature ake koyar da ku me syllabus din su dan fodiyo akwai wanda zai karanta Islamic studies a Najeriya a karantar da shi Shatibiya ya haddace ta dan fodiyo shekarar shi 7 ya haddace Shatibiya wannan shine syllabus din su akwai wannan a cikin Islamic studies na Najeriya yanzu akwai hadda alqur'ani a cikin syllabus din Najeriya yanzu a degree ko master's ko PhD ko professor so kuje ku karanta tarihi kuje ku san yaya ne philosophy su dan fodiyo yake yanzu an zo muku da wani abu ne na turawa amma ba za ku gane ba amma ku yi hakuri kuna binciken abubuwan da muke ce muku kuje ku karanta wuri kaza ku duba wuri kaza ku binciki wuri kaza amma kawai dan su zo suna karantar da kai nasu syllabus din yanzu ba abin da zaka sani game da wannan sai ka koma ma kana ganin cewa mu ne muka zo da wani abu nan ko mu ne muke kokarin mu jaddada maka asalin da'awar su dan fodio din wadannan tafan su dan fodio duk sun karantar da su a kasan nan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da sauransu duk sun karantar da su duk sun yada addinin musulunci tsantsar addinin musulunci dan haka su dan fodio suka zama up to date mashhur da kanshi yake ce min yana karanta littafin dan fodio abin da yake mamaki irin yadda duk wata magana da dan fodio sai ya daure ta da dalili yace shekaru 200 da ta wuce ina dan fodio yake samu wannan littafi nace da hannu yake kwafewa yace subhanallahi jama'a kuna fahimta wadannan abubuwa da kyau so da kar ku mamaki dole ne a tashi ya za a yi fada da mu ya za a bata mana suna ya za a yi kaza don me kujerar hajji ba za ta ba mu sha'awa ba peji ko fili ba zai ba mu sha'awa ba takaddar kwangila ba za ta ba mu sha'awa ba muka ce abin da ke ba mu sha'awa abban mu ne addini alqur'ani da sunna irin wanda Allah ya aiko annabi da shi ya ce a to wannan kuma matsala ce wannan extremism ne wannan fundamentalism ne jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka matasa wallahi kar ku sake a rube ku da abubuwan duniya wallahi ku tsaya ku yi karatu ku zama malamai malamai da ake nufi ku zama malamai ba ku zama malumma ba Allah ya taimake mu don haka malam yake cewa a zamanin al-Imam Tirmidhi babu irin wannan rike wa mazhaba a rike kwalan mazhaba kam mutuka raba yace a wannan lokaci bal kana al-alim al-mutamakkin naka samu malami kwararre abinda malamin yake kawai ya bahafu fil mas'alatil khilafiyya dukkan mas'alar da aka yi sabani sai ya tsaya ya bincike akan ta wa yattali'u 'alal adilla yayi kokari ya gano dalilan kowanne malami wa yuwazinu bainaha ya rinka gwada tsakanin dalilan waɗannan malamai thumma ya'khudhu bima huwa aqrabu ila as-sawab sannan kawai sai ya dauki abin da yaga yafi kusa da daidai sawa'u wafaqa al-imam alladhi tazama madhhabahu aw khalafahu wannan magana ta yi daidai da maganar da limamin shi yake rike da ita ko ta saba abin da yake daidai kawai shi zai dauka kun ji abin da Imam Tirmidhi yake akai a zamanin haka ake a zamanin ba wani mutum da za ka gani a ce kai wanda iri ne yace ni ba malike ne kai wanda iri ne yace ni hanbali ne babu wannan a zamanin su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a to annan ne zamu gane yaya al'amarin littafin al-Imam Tirmidhi ya kasance sai dai kuma ana nuna mana yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala zamu saurara anan da ikon Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe jama'a kamar yadda muka ce fa karatun nan kullun ne inda ba an yi sallar ranar ainihin wato Lahadi mai zuwa ba ma'anar wannan magana koda kaga an yi ruwa gobe da la'asar daidai lokacin karatu ba a sami ba jibi kawai ka tawo da Tirmidhin ka sai a ci gaba da karatu insha Allah ta'ala bawannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk